masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne gwamma an tashi lafiya
lafiya galau alheri ya wurin naku
lafiya da ina jinka ka fara magana da karfin ka dan kana ga
kwarai kuwa da fara jin kaishin shinkafa
ka fara jin kaishin shinkafa da dage dage
gaskiya da jarmiya
azumi an kawo ka
eh Allah sarki ayi yau ayi gobe ayi jibi da shike da kuma za a kare
haka ne Allah ba da ladan ibada
amin summa amin
Allah karba addu'i Allah ba mu zaman lafiya a kasashen mu mu kuma a Najeriya da muke fama da matsalolin tsaro Allah ya kawo ƙarshen sa
amin amin summa amin
to baba yau ma kamar yadda muka yi mako aka isa yau ma ana cikin bukukuwa ko
haka ne
to gaishe gaishe ne muka samu na musamman domin gaisuwar sallah zamu ci duk da yake ba a shiga sallah ba ko
haka ai sauran kiris ne
ga mai tsawon rai
gaskiya ne haka yake
to bari mu bude zangon da mika gaisuwar fata alheri da barka barin ce barka da sallah din da yake
barka da sallah haka dan ne to a wuni gobe ko jibi
yawa to ga mama kyauta wacce aka fi sani da microorganism da iyalanta a dan goma kafancan da Hajiya Aishatu Mahuta a Malali Kaduna, sai Hajiya Habiba Rabi'u Bako da Hajiya Aisha Abdu Bako ta gidan rediyon Tarayyar Kaduna da iyalanta. Gaisuwa ga Buhari Awalu da iyalansa a Malali Kaduna, sai Hadilu Ahmed Getso da iyalansa. Gaisuwa zuwa ga Muhammadu Suleiman da matarsa Nafisa Suleiman da iyalansu. Gaisuwar sallah ga Inspector Shu'aibu Musa dan sandan Najeriya, sai mai martaba Sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Ma'azu. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Malam Sa'idu Godidas da Sheikh Abubakar Imam Gana da iyalansu, sai mai martaba Sarkin da Alhaji Usman Bilyamin Osman da al'ummar garin da zbaki daya. Gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba Abdul Qadir shugaban al'ummar Jos da Hajiya Jummai Abubakar Gimbiyar Das da Alhaji Aliyu Bello a garin Lafiya, sai Aliyu Ilela Dayam da Malam Sani Mudi da iyalansa. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Malam Musa Wada da daukacin al'ummar garin Yalwan Gindin Akwati a Barikin Ladi jihar Plateau, da fatar an ga wannan rana lafiya.
To a bangare na kuwa za mu faro gaisuwar a bari ya huce da kuma na barka da sallah zuwa ga Sarkin Zango kuma sai Alhaji Umar Faruk Sa'id da sarakunan da ke karkashin sa da wazirin sa injiniya Alhaji Abudama Dugu, sai kuma babban limamin jihar Ashanti Sheikh Abdul Mumin Harun da kuma mai martaba Sarkin Wangarawa Kumasi Alhaji Ahmed Ibrahim Watara da Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sarkin Musawan Ashanti da Alhaji Baba Muhammad Aliyu Alawo Sarkin Yarbawan Kumasi kenan, sai kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Zaimul Harkati Tijaniya da kuma Alhaji Hussein Harun Ofa da mataimakin shugaban Izala a Ghana Sheikh Muhammad Kamel da jama'ar sa, sai kuma magajiyan Kumasi Hajiya Maimunan Nunu da jama'ar ta da ahalin gidan tufa na Kumasi da arewacin Najeriya da Alhaji Waziri da mai ɗakin sa Hajiya Mai Tuwo Inayi, sai kuma ahalin gidan Cacaca a Kumasi da kuma Galadiman Fulani na Ashanti Rijin Malam Ali Fulani da Alhaji Usman Miji Umma Galadiman Sarki Zango Kumasi da Alhaji Tijani Babal Waiz, sai kuma Alhaji Abdullahi Alibari Nkoswahini da Alhaji Habibu Mutawakil Sarkin Dandawan Ashanti da Nuruddin Abubakar Ali shugaban matasan Hausawa a birnin Kumasi da kuma Alhaji Jafaru Dan Ma'azu Sarkin Dawaki Mai Tuta da Alhaji Sanusi Gwalle Marafan Kubasi, sai kuma Shu'aibu MB Suleiman Shamakin Sarkin Zangon Ashanti da Alhaji Suraju Hassan chairman na Elders, sai kuma Alhaji Yusuf Kure Turakin Kumasi da Hajiya Sa'a Mai Furan Aljanna da Alhaji Lukman Mai Look Spring Water, sai kuma Hajiya Mamata Mai Shinkafa da Wake a Yalwa a Kumasi da Alhaji Musa Shekayi da uwar gidansa Hajiya Asama'u, da fatan an tashi lafiya kuma ana jiran sallar karama.
Amin suma amin.
Gaje maganar ta zo. Magana ce na kai da masoyiwa. Ni manya da bazan rai da masoyiwa. Ni bazan rai da masoyiwa. Sama lule mun yi kudin duniya a rille ba za mu fitilce ba.
Gaisuwar a bari ya huce da barka da sallah ga Abubakar Zinedu da Professor IY Shehu ambasadan Najeriya a Rasha, sai Dr. Safiya Ahmed Nuhu, ambassador Nigeria a Romania, da Amiru Abdulmajid, babban jami'in shige da fice na Nigeria a nan ofishin jakadancin Amurka, da ambassador Hassan Mohammed Hassan. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga Ayuba Bafulatani na unguwar 'yan majalisa Afo Abuja, da hakimin Jeka da Fari Alhaji Abdullahi Doma, sai Farfesa Namala Captain Amuga, da Awwal Adamu na hukumar kiyaye aukuwar hatsira Road Safety a Gombe. Gaisuwa abar ya huce zuwa ga Malam Ya'u na gidan rediyon Jalingo a Taraba, da Dr. Ibrahim Jalo Jalingo. Sai Musa A. Isa S.A. na shugaban Jibwis, da Shafale Kefi, da Alhaji Tukur Diggi na unguwar 'yan majalisa Abuja. Gaisuwa abar ya huce zuwa ga Sheikh Abdullahi Balalau, da shugaban murya talaka Zedu Bala Kofar Birnin Kebbi, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar abar ya huce da ta barka da sallah zuwa ga Malam Jamilu Baba Mai Dalla Dalla, da Khalifa Sheikh Yayil Amini Shukura Akra, da malami mai kamar minista Alhaji Busari, da Malam Muhammad Mahi Yayil Amin, sai kuma Alhaji Yahaya Amisu Bako Sarkin Zangon Akra, da Sarkin Kwashima Alhaji Imrada Bila Angu, da mai martaba Alhaji Kabiru Kadir English Sarkin Hausawa na birnin Akra, da Haji ya Hausatu Baban Babani, da Sarkin Zangon Tuta Alhaji Lawal Garbe, da Alhaji Yusuf Mai Zango Akra New Town, sai kuma Alhaji Umaru Baba Isa Sarkin Wangarawa Mamobi, da Alhaji Tanko Ibrahim Ali Sarkin Kado, da Alhaji Sa'idu Hassan Louis Sarkin Zabarmawan Nima, da Pro Umar Tanko Sarkin Zabarmawan Akra, da Alhaji Musa Yahaya Yandu Sarkin Zabarmawa na Abeka, da Alhaji Fusaini Ibrahim Sarkin Akotima, sai kuma Alhaji Saidu Barmo da dan uwansa Alhaji Adamu Barmo Boss, da kuma Malam Salisu Adamu Bako, da Malam Imurana Adamu Bako Marafan Zango, da Malam Anyas Adamu Bako, da Malam Baba Adamu Bako, da kuma Malam Sa'adu Adamu Bako, da Alhaji Isaka Sa'id Songnaba, da Alhaji Papa Angola, chama masu watsa shirye-shiryen Hausa a Ghana. To sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Garba Dangida, Chief Executive na Newsweek Kaduna a Nigeria, da Alhaji Abdul Nasir Katsina Nigeria, da Alhaji Sanusi, da Alhaji Sani Di Awal Kaduna, da Fati Garba Lore Zamfara, da Alhaji Kabiru Nashiyar Rumji Burno a Nigeria, da kuma Alhaji Musa Ngaru mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria, da Murtala Arigasa Kaduna, da Malam Ibrahim mai wankin hula a Godiya a garin Gimba, da Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi, da Abdullahi Lala Stella Kaduna, da Nasiru Mamman dan Nesa Zuru, da dan Asabe Mai Fata Yawuli Kebbi, da Alhaji Najibu Mustafa Bawa Tsafi, da Mai Kala Kala Kwara, da kuma Kabiru Kwangila Zaria, da fatan sun tashi lafiya, Allah ya karba mana ibadu da muka yi.
Amin summa amin. To baba, kamar yadda muke faɗa kullum, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabbi
ko kadan kuwa.
Bari mu dire anan da mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce da kuma barka da ganin ƙarshen azumi ga Alhaji Isa Dantala Shehu Sarkin Namaran, da Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe, da Abdulkarimu da Yabu a birnin Kano, sai Alhaji Mikail Shagarda Obalande Lagos, da Alhaji Bello Datti unguwa Olamegoji Lagos, sai Alhaji Ado Shu'aibu dan Sudu Lagos, da Alhaji Lawal Mani Yaba Lagos, da Alhaji Aminu Gwadabe Lagos, sai Hajiya Binta Modibo Inuwa a Kaduna, da Hajiya Ladi Sabi Hamidu a Kaduna, sai magajin Rafin Kwantagora Alhaji Hassan Sani Kwantagora, da Alhaji Salisu Bashan Kai Sarkin Fulanin Shagamu. Allah ya sa Bashan Kai hakan nan ne
baba. Haka ne fa Bashan Kai.
Da Alhaji Abdullahi Ata Kano, da fatan sun yi sallah lafiya. Allah kuma ya maimaita mana ya nuna mana ta baɗin 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 wadana.
Badada amin summa amin amin.
Zuciyar masoya yau akan so take hasashi. Tintipi na harshe. ki san soye san kushewa zuciyar masoya yau an san so take hasashi tintibi na farshe ba shi san soye san kushewa zuciya da rauni chamakin so akai dare ni san ki na yi duni kashi yau an yi da kushewa wani ya yi rauni zuciya so ya san shi kiyo ni ko yau gari ni sai surori na ke da ta wani ya san kewa so ya zamna ya warwarewa suna dari akan yi tirko don ya zama an yi tumbikewa ni na saba saba gashi yau kayi warwarewa babu tausayawa zuciya ba ku yi tunawa babu tumadawa rai abin san takaitarewa sai dare
to da yake yau wannan shiri ne na musamman domin sallah din da yake dai ba yau ce sallah ba kuma
eh kamar yadda na faɗa a baya saura kiris
daga mai nisan kwana
haka
to baba labarin da zan baka yau na wani bafin latani ne da ya je wajen da ake wa'azi kamar
to
yawo bayan an sha ruwa ko
eh
ya je bafin latanin ya je inda aka taru a wajen wa'azi
na'am
sai kawai sai aka ga bafin latani yana ta kuka
oyo Allah
sai mutane suka rasa abin da
yasa bawa Allah kuka
yasa wanda bawa Allah kuka sai suka ga kamar ko wa'azin nan ne
ya shige shi
bafin latanin ya ce kai shi fa ba wa'azin nan ne fa ya sa shi kuka ba
to bai sa shi kuka
wai shi malamin ne duk lokacin da ya juya ya kalli malamin ne yake sa shi kuka domin wani ya kalli malamin wani zai gemu malamin ya tuna mishi da akuyar shi da ta mutu
la ka ila illa la ka ara la da wani ki
wani zai gemu malamin ya tuna mishi
da akuyar
da ta mutu
yawanci wani ne ba
su da ke na babun ba su laron komi
oyo Allah oyo Allah
yake sa ni kuka
aje bi gara ba gaskiya ya Allah sauki
ta baba ai sallala
to Allah sa Allah bai ta bada
amin Allah bai bai ta bada Allah nuna mana ta badin
amin
ga malaman dole na daga mana nuna sabili da aka tilas mu jabirki ne yanzu a madadin
baba Yakubu Makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri baba sai mun zo yawon sallah ko
eh kware kwa zan mu je zaki zo shimfura aljanna a ne wakai
ga madan da tsinken sa fita a aljihun mu
ai shi ne
alheri bi
zai yawa
ya kuma ai ko